jin ta bakin jama'a a dangane da matsalolin da suka fi cinye musu tuwo a ƙwarya domin yiwa tukka hanci shine makasudin zagayen da kwamitin kula da sha'anin doka a majalisar dokoki ya gudanar a jihohin Doso da Yamai da nufin inganta matakan zaman lafiya ta hanyar inganta rayuwar 'yan ƙasa kamar yadda kakakin wannan kwamiti dan majalisa na Wali Musa ke karin bayani a yayin gabatar da rahoton ƙarshen ziyara
a cikin wannan ziyarce-ziyarcen mun tattauna da shugabannin hukuma da shugabannin gargajiya shugabannin ma'aikatoci na gwamnati da shugabannin wannan jami'an tsaro wakilan farar kula da kuma jagororin addini matani wanda muka hiranta a kai shine kwanciyar hankali tsaro da cigaba
fannin shari'a na daga cikin batutuwan da talakawa suka nuna bukatar ganin an yi wa gyara domin kawar da dukkan wani mugun tunani daga kawunan jama'a mafari kenan da mambobin wannan kwamiti suka ziyarci ofishin ministan shari'a da dangoginsa lamarin da a ɗaya ɓangare ya ba da damar jin ta bakin ma'aikata
mun yi amfani da wannan kafa domin ziyartar ofishin ministan shari'a da kotun ɗaukaka ƙara da kotun da ke kula da ɗaya da lissafi na ƙasa da kotun koli mai kula da harkokin administration
yanayin tsaro a yankin Sahel wani al'amari ne da kusan a kowace rana ke bijirowa da salo kala-kala saboda haka samun haɗin kan jama'a a yakin da ƙasashe suka kaddamar da ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya wani mataki ne da ka iya daƙile dukkan wata tashina-tashina in ji ɗan majalisa shi tumamman mamba a kwamitin kaji
shi zancen zaman lahiya da tsaro bayawa a ce na soja ne kaɗai ko ɗan sanda ko wani wai a'a kowa diddi gurgure na iya ba da ƙoƙarin shi saboda kowanne abu in ya lalace ba gwamnati ba ne kaɗai kenan kowanne ya kawo gudunmuwar shi na a zaman da lafiya
a shekarar da ta gabata ne majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta yanke shawarar aikewa da tawagogi akai-akai zuwa sassa daban-daban domin jin koke-koken 'yan ƙasa a hukunce a matsayin wani rigakafin kaucewa ɓarkewar rigingimu masu nasaba da taɓarɓarewar yanayin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.